A ranar jiya ne ofishin ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar ya fito da wata sanarwa game da inda aka kwana a wannan jihar Tattawa dangance da cutar zazzabin dabbobi ko fever de la vallée du rift. Magatakardan ofishin ministan kiwon lafiya shine ya karanta wannan sanarwar.
À la date du 2 octobre 2016, la situation se présente comme suit. 87 cas enregistrés dont 27 décès, soit une létalité de 31% contre.
A ranar yau an samu mutane 87 da suka kamu da wannan cutar, yayin da 27 daga cikin su suka riga mu gidan gaskiya sabanin wancan makon da ya gabata, inda mutane 73 ne aka gano sun kamu da wannan cutar, yayin da 25 suka kwanta dama. Sanarwar tana kara cewa an samu karuwar wadanda suka rasu ne dalilin wannan cutar, sanadiyar ko da aka kai su a asibiti ci tuni rashin lafiyar ya riga ya tsananta a jikukuwan su.
CDC ont été essentiellement enregistrés parmi les patients admis à un stade avancé de la maladie.
Kuma akan haka ne ofishin ministan kiwon lafiya ya kara kira ga al'ummar wannan yankin Tattawa da su kiyaye matakan rigakafi game da wannan cutar, kamar yanda mai kula da sha'anin sadarwa a asibitin birnin Kwani Mallam Haruna ya zayyana muna nan.
Duddan latin da yaji zazzabi ya gauga ya zo asibiti, ciwo ne wanda kunji ofishin ministan kiwon lafiya ce akwai maganin shi in an zo likita a lokaci, to bisa she da kaga kuma bisa ita ma tana bari, tana yawan bari, tana tunda in ya kama yana sasu bari, yana zawo da jini ciki, to in ka gani kai gauga bisa guda ce to ka je ka fada ma ma'aikata elbaji da a zo a diba ita ce ne kiran da muke gunta.
Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka gudanar da wani taro wanda ya shahi hukumomin jihar da dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki akan sha'anin kiwon lafiya domin tunkar wannan zazzabin na cutar dabbobi da ya bulla a yankin na Cintabaradan da Tasara. Taron ya wakana ne ko a hedikwatar wannan jihar ta Tawa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na muryar Amurka daga jihar Tawa a jamhuriyar Nijar.
Da likitoci masu kulawa da lafiya, masu kulawa da rayuwarmu, ai sace wal suna ga Larabi. Zan ba ku dan masali aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholi likita na canza masu ciwo. Wadansu na ta kuka, sun karirye ne, jini ta jikinku, sun galabai ta sun yi nisa, likita ne za a yi rungume, bata ma babu bata ragi, kai sakewa suna ga Allah sosai.